نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a karatunmu na sharhus sunna na Imam al-Barbahari, inda yau insha Allah ta'ala za mu tashi a kan darasi na 18. Malam ke cewa, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wal-mashu 'ala al-khuffain sunna. Malamin littafi yake cewa shawa akan khuffi sunna ne ta manzon rahama sallallahu alaihi wasallam. Wannan littafi ne na aqida, littafi ne wanda ya shahi tauhidi tsantsa. Amma kuma yau sai gashi malam ya kawo magana ta khuffi wadda mas'ala ce ta fiqh. Malai ke cewa dalilin kawo wannan matsala a nan, saboda faman an karo masha alal khuffai ne ya kun harijan an ahali sunnati wal jama'a, saboda dukkan wanda ya inkari shawa a saman khuffi alhali sunnati ta manzo sallallahu alaihi wasallam, to wannan ya huta daga cikin ahlus sunna wal jama'a. Kuma wanda ya inkarin wannan mukhalif ne lil aqida, ya saba ma aqida ingantacciya. Li anna al masha ala al khuffain thabitun an ar rasul sallallahu alaihi wa sallam, saboda shawa a saman khuffi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. في احاديث كثيره بلغت حد التواتر, اتكن حديثي ماسي يوا وندا حسن كاي متاكي نا متواتر. اذا اكاتي wannan hadisin mutawatir ne, ana nihin sahabban da suka rawaito su Allah ya yawa su, kenan kasance hadisin yazo daga hanyoyi masu yawa. Shine hadisin da yazo biturkin ghairu mahsura, ta hanyoyi wanda ba iya tantance su ba, a kayyade a ce kawai hanya daya, biyu ko uku, ya kasance yazo daga hanyoyi da yawa, shine ake ce ma hadisi mutawatir. Kenan sahabbai da yawa sun rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan shawa akan khuffi. Sai ma ne yake cewa wal mashu ala al khuffain rukhsatun, shi shawa a saman khuffi rukhsa ne. Me rukhsa? Kamar wani rango ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Rukhsatun wal amalu bir rukhsati sunnatun, shi kuma aiki da rukhsa abinda ya kasance game da muke wadi da Hausa rahusa, yace wannan sunna ne. Li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam, saboda faɗan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. الله سبحانه وتعالى يناسو إذن يمك رنغمي كأمش رنغم ومن كي أمواني لشي كمر ينديك كأي كتساؤو وكساب أمش. فالمسو على الخفين فالمسو على الخفين والمسو على ما يقوم مقام الخفين من الجوارب ثابتٌ في السنة النبوية. دان هكا شاها اسم خفي كوكما وانديك يتن كمبتن خفي مثالي سوسيدي yace wannan sunna ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan menene khuffi? A wancan lokaci suna sa wani takalmi, takalmi ne na fata wanda idan aka sa shi yana rihi idan sau yana kai zuwa kubri, suna sanya shi saboda tsananin sanyi. To idan ka sanya shi maimakon ka hudda shi a lokacin da za ka yi arwanna, shi ne sai shari'a ta baka dama idan ka wanke huska, ka wanke hannu, ka shafa kai. To idan ka zo kama baka hudda wannan kufin naka ba, ruwan da yake hannunka sai ka shari saman kufin, shi kenan ya wadatar kamar ka wanke kawa ne. To haka nan idan susaiti ne a kawarka ana cikin sanyi, ko kuma ka sa susaiti ko ba a sanyi, indai ka sa sanyi ka sa susaiti, ya kasance ka sa shi ala taharatin, a lokacin da zaka sanya shi ka yi arwalla, ka sanya shi arwallar ka ta warware, ka sake arwalla. To idan ka zo wanke kafa ba ka furta shi ba, kawai sai ka shahi saman wannan susaitin naka ya waratas. Wannan kuma ruhsa ce wadda Allah ya ma wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi kuma amsar ruhsa sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam. Kenan shawa akan kufi dole ka yarda da shi saboda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa ma malam ya kashi a cikin wannan littafi, saboda abu ne wanda ya tabbata a hadisi cewa ba ka yarda da shi ba kamar rashin yarda ne da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda shi ko mummuni bai dace ba a same shi da irin wannan hali. Shi yasa malam ya kashi a cikin wannan babi. Kenan mu san cewa shi shawa a saman khuffi ko saman susaiti sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ya ce walam yukhalif fihi illa rafida. Rafida an shi'a su ne suka saba ma ahli sunna, suka ce ba su yarda ba a ringa shawa a saman kufi. Bainama athbatu almasaha ala rijlain, duk da cewa kuma su sun ce shawa a saman kafa babu susaiti kuma ya tabbata. Misali baka da susaiti a kafarka, idan ka zo wanke kafa to ba wanke ta ba za ka yi, kawai ka shawa a saman ta, shikenan a wurin su ya wadatar. Kuma dalilinsa akan haka wai suka ce aya ce ta Alkur'ani suka fasara, a ina inda Allah subhanahu wata'ala ke cewa famsahu wamsahu bi ru'usikum, sai ce wa arjulakum ila al-ka'bayn. To akwai kira'a da ta zo wamsahu bi ru'usikum, sai ce wa arjulikum ila al-ka'bayn. Sai suka ce to in dai za a dauki fasara ta wa arjulikum, to kamai ta biyo bayan shaha akan ni. To Allah subhanahu wata'ala ce a shaho kai wamsahu bi ru'usikum, ku shaho kanku, sai ce wa arjulikum ila al-ka'bayn, a wace kira'a da kuma kwahuwan ku har zuwa idan sau. Sai suka ce to dan haka yanda yazo a jere a shaho kai, sai ce kuma da kwahuwa, kenan kwahuwan ma shaho za a yi. Kawai suka ce haka za su fasara ita wannan aya. Ita kuma aya a ruwaya ta Hafs ta zo wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn atfal ala faksilu wujuhakum, ku wanke fuskokinku, kenan kwahuwa ma wanke su za. Kuma bancin wannan in banta ma neman digima, ai shi Alkur'ani mai girma akwai fasarar shi a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aiki da wannan aya, wajen aiki da ita da yazo wanke kafar shi, yayi wanke kafa yayi har zuwa bakin idansa, amma zai shawa a lokacin da ya sa kofi. Shi yasa malumai masu adalci suka ce to domin mu gama duka ayoyin biyu mu aiki da su, idan ko kuma kira'a duka biyu ai aiki da su. Kira'a ta farko ta ce wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, ta biyu ta ce wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. To sai ka dauki wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum a lokacin da baka da susaiti a kafarka, sai ka wanke kafarka. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum, wadda ita kuma fasarar ta kai tsaye tana zuwa akan ayi shaha, sai kai fasara ta a lokacin da ka sa susaiti sai ka shaha kafarka. Shikenan ka aiki da dukkan kira'o'in da suka zo daga manzo sallallahu alaihi wasallam. Sai yake cewa wala hujjata lahum bi qira'ati al-kasr fi al-aya li'anna al-qira'ata al-mashhura bi nasr, kuma wannan ba ma hujja bace ba saboda kira'a da ta shahara تازوني دا فتحا وامسحوا برؤوسكم وارجلكم عطفا على فاغسلوا وجوهكم كما يجي غباتا سي ما ني تيغبا دا تشيوا وتقصير الصلاه في السفر سنه هكذا yin kasaru a cikin balaguro yace shi ma wannan sunnah yin kasaru menene kasaru sallar da take da raka'a hudu maimakon ke raka'a hudu tana cikin balaguro sai ke raka'a biyu azhar ce sai ke raka'a biyu ya waratas ai sallar asar ce sai ke raka'a biyu ya waratas sallar isha'i ce sai ke raka'a biyu shikenan a cikin balaguro shine ake ce ma kasaru amma sallar asuba batta da kasaru sallar magriba batta da kasaru baka ce ba bari kai sallar asuba guda baka ce ba kai sallar magriba idarabi idiyar ba to dan haka tana ana yin kasaru ne a salloli guda uku azhar la'asr da kuma sallar ta isha to shine malihi kawo magana sai yace wa taqsiru salati fi safar sunna yin kasaru a sallah a cikin balaguro yace sunna yace min ar-rukhas allati jaa biha ash-shar'u tasheelan 'ala al-'ibadi wa raf'an lil-haraj yace yana daga cikin rukhsa wanda shari'a ta zo da su domin a kawo ma bayi sauki kuma a dauke musu dukkan tsanani yace al-qasr fi safari wa huwa qasr as-salati ar-ruba'iyya shi ita qasr a cikin balaguro shine rage sallah mai raka'a hudu kamar yadda ya gabata wa hada bi nassil qur'an wannan kuma yazo ne da nassi na alqur'ani mai girma Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa idha darabtum fil ardi bi ma'ana safartum a lokacin da kuke cikin balaguro a saman kasa yace fa laysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru yace babu laifi a gare ku ku yi kasar a cikin sallah a daidai lokacin da kuke tsoron kafirai su fitine ku zahirul aya abin da yake bayyana ga aya annahu la yajuzu al-qasr illa fi halati al-khawf abin da yake zahiri cewa ba a yi kasar ba sai in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru sai a lokacin da kuke cikin tsoro kada kafirai su fitine ku haka zahiri yake sai ce amma wa qad zala hadha al-ishkal sai dai shi wannan mas'ala wannan iskal din ya riga ya gushe fa inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila saboda manzon rahama sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi ma baluna naqsuru wa qad aminna ya yanzu muna cikin balaguro cikin aminci kuma muke yin kasaru sai yake cewa tilka sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaikum sai yake cewa wannan sadaka ce Allah yayi muku ita a gare ku faqbalu min Allah sadaqatahu dan hakku amshi sadaka da wata Allah subhanahu wa ta'ala kenan kaga a cikin balaguro ja'izi ne idan ka zo sallar azhar kai raka'a biyu sallar asar kai raka'a biyu isha'i kai raka'a biyu ja'izi ne na sai ki ta wa kana sallallahu alaihi wasallam yaksuru fi jami'i asfarihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kasaru a dukkan balagurin shi yaksuru ruba'iyya ila raka'atayn mai raka'a hudu yana rage ta mai zo ta raka'a biyu hada huwa sunna wannan ita ce sunna wa man atamma fal itmamu ja'iz amma idan ka cika sai ka ce kai ba kai kasaru ba kai raka'a hudu azhar la asr isha'i a cikin balaguro babu laifi wannan ma ja'izi ne saboda ka koma asali amma ba kai ba wanda yake ina maka an gane daidai ne ba laifi bane ba baka saba ma Allah ba idan ka cika sallar ka kai raka'a hudu ba kai kasar ba a balaguro amma inda a ce ka dauki wannan rukhsa da Allah yayi da yayi shi ne yace afdal yace fal qasaru rukhsatun man sha'a fa'ala huwa huwa afdal ita qasaru rukhsa ce rahusa ce wanda yaso yayi ta yayi sai yace wa man sha'a taraka huwa atamma fala haraja alayhi fi zalika wanda kuma ya so ya cika ya bar yin kasar yace to babu laifi a gare shi li annal itmam huwa al asl saboda shi cika wai dama shi ne asali kenan dan kai babu laifi yace wal musannif zakara dalika li anna taqabbul rukhas ash-shar'iyya min masail al aqida kuma malam ya kawo wannan a cikin wannan littafi saboda anwani ko kuma karbar rukhsa ta Allah subhanahu wataala mas'ala ce ta akida kenan abu ne wanda Allah subhanahu wataala ya maka ka amsa ka nuna cewa ka gode da abin da Allah ya maka idan ka aiki da shi yace wa fi dalika raddun ala almutashaddidin alladhina la yaqbaluna rukhsa shar'iyya yace kuma wannan raddi ne ga wanda suke tsanantawa ba sa amsa dukkan wata rukhsa da Allah ya yi kenan wannan malami yake so nuna mana rishin amsar rukhsa ba wai nuna imani bane ba a'a dan yin dan amsar rukhsar ma shine yayi shi aka yi so dan haka idan Allah ya ba da rukhsa abinda ake so kawai ka amsa hannu bibi kuma zuciya a bude kuma kada kai tsar wajen amfani da ita sai malaka cewa wasawmu fi safari man sha'a sama wa man sha'a aftara haka nan kuma a cikin balaguro shi ma yin azumi man sha'a sama wanda ya so yi azumin wa man sha'a aftara wanda ya so kuma ya aji an baka dama a cikin watan Ramadan tahiyya ta kama ka to kana da dama ka aji azumi amma in ka dauka wannan ko babu laifi a gare ka idan kana ganin cewa balaguran da zaka yi babu wahala a cikin shi kana ganin cewa kana iya ajewa kana iya daukar azuminka ba tare da wani wahala da zaka sha ba babu laifi in kai amma kuma ka sani rukhsa ce Allah ya yi in ka amshe ta yayi kuma ko yana iya faruwa a balaguro kana iya daukar azumin ka rinka ganin cikin katkat kake mai kyau mai sanyi da sauransu sabuwa ka kama hanya ku yi wani mummunan fan a tsakar rana wanda dole sai kun yi turo-turo ko kun yi gyare-gyare da sauransu wanda kuma ka gani azumin naka wahala za ta lullunku a ciki ko yana iya faruwa a cikin balaguro kenan rukhsa ce Allah subhanahu wataala ya yi ya ce idan kana balaguro ka ajiye azuminka idan kana bukata haka shi ne malam yake cewa minar rukhsin lati rukhsa Allahu biha al-ibad suna daga cikin rukhsar da Allah subhanahu wataala ya ma bari الإفطار في رمضان في السفر فهو رخصة أجي أزمي رمضان يتي رخصات أجتم بلاغو يتي من شاء أفطر ومن شاء صام واندي سوي أجي واندي سوي أزمي وإذا صام فصيامه صحيح إذا كما يا أزمي أزمي شديدين بيدا مسألة كاتي قبي شذاك أن يعني كاكام هنيا كاكي أزمنك أجتمة رمضان شكرا باب لي انت أزمنك أما كما واندي أجي ما بيد لي da kenan kada ka ga mutum a cikin watan Ramadan a cikin mota yana ciyeci ka ga lahin shi a yayi amfani da rukhsa da Allah ya yi kuma kada ka ga wani yana azumi shi ma ka zarge shi duka babu abin zargi sai dai ne wanda ya ajjab domin ya amshi rukhsa aiki da sunna ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shi kuma yayi shine afdal yace li anna sahabiyan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi anna 'indahu qutan ويقدر على الصيام في السفر والسهالي يكي تنبيه منزو صلى الله عليه وسلم يكي تشيوا ينا إيهين أزمي أتكي متى رمضان فالنبي صلى الله عليه وسلم أدنى له بالصيام في السفر سيبقى باش أزمي يكي ميجي أزمي شيء أتكي متى رمضان يكي فهو رخصة والرخصة لا يجب فعلها رخصاتي إذا كم رخصة با واجب بني أماني لإتا أما أنسوكي sake cewa wa innamal afdalu fi'luha ka sa'irur rukhas amma wanda yake kai amfani da rukhsai kamar yanda kake yin kasau da sauransu yace wa in raja ila al-asl wa sama fala ba'sa bidalika idan kuma ya koma asali ya azumi babu laifi wallahu jalla wa ala yaqul Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa faman shahida minkum ash-shahra falyasum wanda ya samu kanshi ya rizki watan ramadan yace to ya azumce shi wa man kana maridan wanda kuma yake cikin halin rashin lafiya aw ala safari ko yana cikin balaguro fa iddatun min ayyamin ukhra ya aji sai ya azumin a raniku wanda baya azumi wanda baya cikin balaguro kenan kaga rukhsa ce Allah subhanahu wataala ya bayar kai tsaye a cikin alqur'ani mai girma yace wa kana sallallahu alaihi wasallam yafdiru fi asfari sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ajiye azumi a cikin Ramadan idan yana cikin balaguro to kaga wannan shine yayi kenan malam ya ka mana rukhsoshi wanda Allah subhanahu wataala ya mana idan bukata haka ta kama haka nan kuma gama sallah a cikin balaguro shi ma ya tabbata ka gama az-zuhr da al-asr kuka gama magriba da isha'i in ka so lokacin da lokacin az-zuhr in yayi sai ka tashi kai az-zuhr da al-asr in ka so sai ka bari sai lokacin al-asr yayi sai kai az-zuhr kai al-asr ko kuma lokacin magriba in yayi sai kai magriba kuma ka tashi kai isha'i ko kuma ka bari sai lokacin isha'in ma yayi ka tashi kai magriba sannan kuma kai isha'i kenan duka wannan ya tabbata shine ake cewa jam'u taqdim wa ta'khir ina fata an gane duka wannan ya tabbata na wa alaikum salam na abinda ake so a yi shine kai arwallahi bin kasa sosai dinka in dai ka san shafa zakari kai arwallahi kasa sosai ti wannan shine kamar sharadin sai shafa a sama kofi na jani na na kasaru ana yin ta a cikin balaguro a lokacin da ka bar gari kana huta daga gari in dai kawai balaguro ne ka dangadan ta kama to kawai lokacin sallah in yayin da ka tashi sallah kasar zakai misali ka tashi zakai ka ne hanyar jifa kan ka isa murya lokacin azhar ne kawai da ka tashi sallah kawai kasar zakai ka ci gaba haka yake kenan babu wani wuri ko wani kilometer da aka kayyade aka ce sai ka zo kilometer kaza kawai in ka dauki niyyar yin balaguro kana barin gari kurum kasar ta fara aiki kenan ko kasar ka zakai insha Allah na'am 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 afdal ka aji amma in kai babu laifi menene ake nihi da afdal ya kasance kai anwani da rukhsar da Allah ya baka ko manzala sallallahu alaihi wasallam shi ma ya aike da ita Allah ya baka rukhsa ya baka dama ka aji in kana cikin balaguro saboda kada ka wahala to ana so ka amshi wannan sadakar da Allah ya baka sai kai anwani da ita ka aje azuminka amma sai ka ce to kana iya yi sai kai to wannan shi ma gashi manzala sallallahu alaihi wasallam ya ba wani dama akan cewa yi amma ajewa shi ne afdal Allahu a'lam qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala sai ce wala ba'sa bis salati fi sarawi sai ce kuma babu laifi ayi a babu laifi ayi sallah da wando anje magana wata iri babu laifi ayi sallah da wando a lokacin sitan basu da wando irin nan to wani hadisi yazo sai dai hadisin da ifi a cikin ake cewa an hana a yi sallah da wando irin namu wannan da aka dinka tunda su a wancan lokacin izar ne suke sawa izar da wannan da riga izar kamar zaman zane yake haka sarƙarmu guda kuma siyafa guda to haka suke shigar su a lokacin nan kawai in ka gansu kawai kamar wani mayahi ne kamar abaya ta mata wannan da suke sawa kamar haka zaka gani kayansu a lokacin wannan to wando he zama rara kamar hita tare zaka ga wanda wando to shine sai malam he tabbatar mana anan sai ya ce kenan yin sallah da wando in dai da sunan ya suka ce al'aura ne shi babu laifi eh mas'alan mu za mu ganta ba kuwa amma a wancan zamanin su sun tattauna akan ta an kai ruwa ranar tsakanin malamai akan cewa an yi ko ba a yi ba to he tabbata cewa dai ana yi haka ya tabbata a cikin sunna shine ma da yake cewa tasihhu as-salat fi as-sarawin hada bin nisbati lir-rajul sallah ta inganta da wando wannan kuma abin da shahi maza kenan li anna aurata ar-rajul ma bayna as-surra ila ar-rukba saboda shi al-aurata namiji shine daga abin da shahi tibiya saman tibiya har zuwa guyuwa sai dai kuma an so ya kasance kare ne haƙa wadanka duka baki idan za ka yi sallah ita dai al'aura wadda ita ce larura dole ita ce sai kariye ta sallar ka za ta inganta ita ce wannan wuri idan kuma inda kake ko ka samu kanka a wani hali babu kayan a jikinka misali ko wani kaso ko wata musiba ce ta zo a kan cewa ga shi lokacin sallah kuma babu kaya a jikinka babu laifi kai sallar ka haka kai sallar kanta in ka samu kanka inda babu kasar da za ka yi taimama babu ruwa kana yin sallaka haka in dai ga ta lokacin da zai fita kuma babu abin da za ka yi a ruwan nan babu abin da za ka dama ka yi taimama ya halatta ka tashi kai sallaka wannan hali ne na larura ita kuma ad-daruriyat tubihu al-mahzurat ita kuma larura tana halatta abin da aka haramta kamar yadda malamai suke cewa ad-darura tuqaddar bi qadariha ko kuma al-mashaqqa tajlibu at-taysir ita shi tsanani shi yake janyo sauki lokacin da ka shiga tsanani to komi sai zama halaka a gabanka kana cikin daji kana halin jin yunwa babu abinci babu yanda za a aikata abinci babu kuma gashi ka abu yana nema ya kai halin mutuwa to sai ka ga wata barewa a mace ko wani jiki a mace ko ba a mace ma duka shi jiki da yake haramun kana iya yanka ka ci a darura ce barewa da yake ita halakci to in ta mutu kuma ta zama haramun to a wannan hali kana iya ɗaukar ta ka ci duka an ba da dama kenan abin da ya haramta a halin larura shari'a ta halatta maka shi na sai ma da yake cewa ammal mar'a fa kulluha auratun fi salati illa wajaha amma ita mace dukkanta al'aura ce sai fuskar ta kawai shi yasa ake so mata idan za su yi sallah ya kasance kayan su gabaki ɗaya sirri ya haƙa hunsu shi yasa a lokacin manzala sallallahu alaihi wasallam hijabin mata jan ƙasa yake suka zo suka yi tambaya akan yaya idan ya ja najasa aka ce musu to idan ya ja najasa misali mace tana tahiya sai hijabin ta yana jan ƙasa ko zananta sai ya taɓa gwalalo to lokacin da ta huce gwalalon wannan ƙasar da za ta shara ta wanke wannan ta tsarkake wannan gwalalo lokacin nan kawai ta je kabar ta san sallah za ta yi ta yi sallah ta bayan ta wanke ba su an ba su wannan dama shi yasa wasu mata suka gani idan suna so su ƙara suturciya da kyau sai ka ga sun yi ƙoƙarin har su sa su sai sirihi da kyau don su kasance sallar su ta kasance ba ta da matsala wajen sirrin al'aura su ne dai gaskiya akwai abin nan sosai a kan wannan kawai huskar su ce kadai aka ba da dama ta bayyana a hindi ita huskar su ba al'aura ba ce amma kuma aka taɓa mata ado kuma ta zama al'aura in ta sha ado ta zama al'aura shi yasa kamar katuwa an bar ma mata kowace ta sa a daidai lokacin da take jin bukatar ta sa amma ba a ce musu ba wajibi ne sun sa ina mata an gane kenan idan ka ga mace babu katuwa kanka da kace kamar ta bayyana al'aura ta idan ta ba katuwa babu da ya lada amma idan ka danta da katuwa kuma wannan kuma shari'a kamar ba ta tabbata da wani haramci a kai ko halacci a kai kenan abu ne kamar sanya kaya ne wanda ka dama ka sa kalar wanda kake so da kuma irin ɗinkin da kake so to shi ne aka ba su damar wannan na malam yake cewa wani za salla fi izari fa huwa afdal min as-sarawi a wancan lokaci idan kai sallah da izari yayi akan kai sallah da wando a wancan lokacin nasu aw salla fi qamisin ko sallah da shimis فإنه أفضل من السراوي أو صلى في قميص فإنه أفضل لأنه أجمل للهيئة سنة مجانا القميص أنا جلابي أدوك وأولا نسكي ساوى هكذا جلباب kamar da Allah subhanahu wataala yake cewa ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjid ay inda kulli salatin ya ku bani adam ku yi ado a inda kulli masjid a masallatayn abinda ake yi a nan kenan lokacin sallah kenan ka sa kaya masu kyau kaya wanda suka ji tsarka zakku wanda kuma kana iya zuwa ko ina da su kenan da su ake so in san sai ne a ce sallar ka haka take kenan kaga wannan ga ma'aikata wani lokaci masu aikin ƙarfi sai gani misali mutum yana aiki ko a gareji ko nalaka ko wani abu ka gani kayan gasanan kace-kace da kayan abin nan amma kuma an zo an shiga sawo da su wanda kuma har na kusa ma misali in ya kasance suna da abin bakin mai ko lakai ka gani ya bata ma wani kaya kaga wannan ba a dauki ado ba ga shi wannan musalli kawai kayan da suke jiki ne kawai aka zo aka shiga sallah da su kai sai in san samu ne a tsarkaka kuma ai kyau tukwana a shi musallaci wannan shi yake sai ma zai shekul islam yake cewa a ammu min an takuna satar lil awrati faqat kaga wannan aya tana maka nuni akan cewa ba satar ce al'aura kadai ake bukata ba so ake kenan kai ado kai shiga mai kyau tukwana ka zo musallaci wannan yana daga cikin girman masallaci wa man yu'azzim sha'a'ir Allah fa innaha min taqwal qulub wanda ya girmama sha'a'ir na Allah subhanahu wa ta'ala to wannan iya daga cikin taqwa ta zuciya sai ma yake cewa wan nifaq an yuzhira al-islam bil lisan wa yukhfi al-kufr bid damir malan zai magana akan munafunci miye munawuki wane ne munawuki kuma ya ake cewa munawunci shin munawukin da ake cewa innal munafiqina fi dharkil asfali minan nar munawukan sune a ƙasa to kuma masu bauta ma gumaki ma a saman su shin duk wanda ya munawunci wanda kake tare da shi he ka dauko wannan ayat ka dora mishi shin munawuki ba musulmi ba ne ko musulmi ne to a yanzu duka za mu gani malam sai yake cewa wani fa ni shi munafunci shi ne mutum ya bayyana musulunci a baki kamar yadda 'yan magana suke cewa annabi Musa a baki Fir'auna a zuciya ka bayyana musulunci a baki amma kuma a zuciyarka babu wannan musulunci ya kasance ka ƙore ka wurce ka bayyana musulunci قالت يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم سنا فدا da baki abinda ba shi bane a zuciyarsu wannan shine ake ce ma munafunci sai ma yake cewa annifaq shi munafunci huwa izharul khair wa ibtan ash-shar shine bayyana al-khair da kuma koyi sharri ya kasance akan abu ka bayyana a huska ko a baki alkhairin abun amma a zuciye ka kuma sharri ne a ciki wannan shine ake cewa munafunci amma ya kasu gida biyu hunaka nifaqun i'tiqadi akwai munafunci na i'tiqad bi ma'ana na aqida wannan shine babban munafunci shine wa hadha kufrun akbar wannan shine kafirci babba wal munafiqu sharrun min alkafir alasli munafiqi ya yi sharri a kan kawuri wanda kawai gangariya kawuri ne gara kawuri gangariya da munafuki wanda yake da irin munafunci na aqida ya kasance a zuciyar shi babu komai sai kafircin kawai ya bayyana muku musuluncin ne dan ya cuce ku li'anna al-kafir al-asli ma'rufun annahu kafir saboda shi kawuri na asali an san kawuri ne wa annahu aduwwun kuma an san dan adawa ne لكن المنافق يخدع المسلمين اما شي منافقي ينا هائنت المسلمين ويظهر انه منهم في بينة و اي شي ينا تاره ده سو وهو عدو لهم الحالي شي كين دان اداوا ني اغري سو يظهر انه مسلم وهو كافر زي بينة و شي كين اي مسلمي ني اما كما حقيقه شي كافري ني shine Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa yukhadi'una Allah wal ladina amanu yace wa ma yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun, yace zaka same su suna ha'inta Allah, suna ha'inta mummunai, yace amma su sani ba wanda suka ha'inta sai kansu. Wama yasda'una illa anfusahum wama yash'urun, amma su ba sa shuuri, ba sa jin cewa kansu suke cuta, ba mummunai suke cuta ba. Saboda ka duba dai, yuriduna li yutfi'u nura Allahi bi afwahihim, ha wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafiru, suna so duk yanda za a yi sai sun binne hasken musulunci, sai sun binne hasken musulunci, amma Allah sai ya cika shi, kuma Allah haka ya cika shi. An yi munafukai kaya guda a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sun yi ta cutar shi, sun yi ta cutar mummunai, sun yi ta cutar addinin Allah, sun ringa munafuncin kala kala suna ta kullakullan, amma hakan bai hana musuluncin ya bayyana ba, kuma ya ji inda Allah ya so shi. Kenan kaga da ƙarshe abinda suka yi kansu ya koma, ya ce wali hada ja'alahumullahu fi darkil asfali minan nar, fi nar, eh minan nar, ya ce saboda haka ne Allah sanya su su ne a can ƙarƙashin ƙasa na wuta, ta haka abadatil awthani wal kufar, su suna ƙasan ma wanda suke bauta ma gumakai da kafirai, ya ce li'annahum sharrun minal kufar, saboda su sun yi sharri akan kafirai. Ya ce walihada qala jalla wa ala fihim humul aduwwu fahdharhum, shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a kansu, yake cewa humul aduwwu fahdharhum, su wa'annan wasune in adawa na gaskiya, fahdharhum, to ka kiyaye su. Qatalahum Allahu anna yufakun, Allah ya wadaran su, Allah ya wadaran su. Kaga wannan addu'a ce Allah subhanahu wa ta'ala ya musu kaisi. Yake cewa wal nifaqu al i'tiqadi huwa alladhi la yajtami'u ma'ahu imanun abadan, shi munahunci na aqida na asali na bayyana musulunci amma a zuciya kafirci, yace shi wannan babu imani a tare da shi, daidai da misqala zarratin, babu imani a tare da shi. Me irin wannan abu zai dawama a wuta shi da sifar auna duk da yesu guda, kuma haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya rayu da su a wannan lokaci. Yace annabu tsani nau'i na biyu shine annifaqul amali, shine munahunci na aiki. Yace wan nifaqul amali, kamar mutun ya kasance musulmi mummuni amma kuma a same shi da munahunci a aikin da yake yi na musulunci, amma musulmi ne asali, amma kuma kan wasu ayyuka an same shi da munahunci a ciki. Misali, wanda ka ba amana ta dukiya ya ci amana, kaga munahunci ne a cikin wannan dukiya, amma kuma ai musulmi ne. To haka a cikin wasu ayyuka na ibada, ya kasance mutum zai tashi wannan aiki na ibada sai munahunci a cikin wannan aiki wanda Allah subhanahu wataala kada ya ce mashi. Misali, yace huwa an yakuna al-insanu mu'minan zahiran wa batinan, shi munahunci na aiki shine mutum ya kasance mummuni a bayyane da kuma a goye, lakin yasduru minhu sifatun min sifatil munafiqin, sai dai za a samu sifofi a tare da shi wanda sifofi ne na munafikai. Yace tunqisu imanahu wa alayhi wa'idun shadidun, yin haka yana rage mishi imanin shi, kuma amme me yake da suna alqawalin narko na azaba akan wannan abu da yake yi, amma kuma mummuni ne. Kamar misali, mummuni ne sabo cikin irin wannan ayyuka. Lakinnahu la yakhruju min al-milla, sai dai ba a hudda shi daga musulunci. Yusamma an-nifaq al-amali, shi ne ake cewa munahunci na aiki. Wa yusamma an-nifaq al-asghar, kuma ana ce mai an-nifaq al-asghar, munahunci karami, tunda wancan munahuncin shi hudda mutum yake daga musulunci, amma shi wannan bai hudda mutum daga musulunci. Misalin shi, kamar wanda ya zo a cikin hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yake cewa arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan, yace abubuwa guda hudu wanda ya kasance yana tare da su, to wannan munafiki ne, munafiki ne mi na aiki. Yace wa man kana fihi khasratun minha kana fihi khasratun min an-nifaqi hatta yada'a, wanda yake da wani bangare na waɗannan abubuwa guda hudu da zama zana, to yana da wani bangare na munafunci, yayi gaugaya wuri yago da ya bar su ka aje ya ga masu baki da izan mu na huci sune ga su idza haddatha kadaba duk wanda ya kasance idan yayi magana zai yi ƙarya babu gaskiya a tare da shi to wannan ya kama hanyar mu na hunkai manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa mummuni yana iya aikata kowane irin aiki na sabo amma banda ƙarya mummuni ba ƙarya jama'a mummuni tana samun shi wata ran yayi ko yayi zina ko yayi shagiya ko yayi kaza abubuwa dai na haramu daga cikin zinubai kanana da manya shi ma lokacin da zai aikata abin an huce da rigar imani a tare da shi har sai ya kare ta kuma mai da mishi saboda munin abin amma ne mummunin ne musulmin ne amma aka tambaye manzo da sallallahu alaihi wasallam shin mummuni yana ƙarya ce mummuni ba ƙarya duk inda mutumin kirki ke ba ƙarya ƙarya babban laifi ne manzo rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala yazalu rajulu yakdhib wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allah kadhaban yace mutum ba zai gushe ba yana yin ƙarya ya kuma saba da yin ƙarya ya ringa yin ta har sai ya kai matakin da za a rubuta a wajen Allah a ce kai wani mu makareci yau ko a cikin gida ko a cikin abokai ko a cikin mutane da kake tare da su kawai a liƙa maka tambari na cewa wani mu makareci ne duk zancen da yi wani mu makareci ne to kashi uku to bare a wajen Allah ya kasance kai sunanka wani kadza wani wannan makareci ai kashi uku wannan abu ne wanda ya kamata a nisance shi kai sai karama kawai ƙarya wadda aka halatta ita ce kawai tasulu tsakanin ɗan uwa mummunai suna adawa da juna to an halatta maka kai ɗan ƙarerai na nema ka daidaita su wannan an halatta maka ko kuma ya kasance abokan gaba suka kama ka ko suka tambaye ka yaya kuke wajen ƙarfi a lokacin da an halatta maka ka bayyana musu abinda ba shi ba ka nuna musu ƙarfin ya huce abinda suke tunani don ka sanya tsoro a zuciyarsu saboda duk wanda ya ji tsoro an ci galaba a kan shi amuwa ce sai ta uku ita ce kuma tsakanin ma'aurata wadda ake yi yau da gobe wadda ita ma ba ta kai inda za a samu matsala ba dan kada kama matarka ƙarya ka ce zakka saya mata gida misali ta kuma baka da halin sayan gidan kuma ta ringa tambayar ka ina gidan yake wannan ya ja matsala kamar da ƙarya zakki kaza zan miki kaza kaga wannan abuwa ne wanda zai saka matsala tsakaninku ko kuma kan ta shigo ma kai ƙaryar da cewa kana da kaza kuma zakkai kaza sai ta mutu gaba haka bane kaga wannan zai kawo matsala tsakaninku ta dauke ka makareci ƙaryar da aka halatta ita ce irin ta zamantakewa ta kwanci hankali ka ce mata ta yi wata kyau ai ta san ƙarya kake amma dai kawai dai ka waɗi ne don a zauna lafiya ko duk duniya ba mai kyanci ka ga wannan magana ce kawai amma babu laifi menene kawai don dai zama ya yi kyau ne a daidaita a kan zauna lafiya amma dai ai ta san ba haka ne ko ita ta gaya maka wani abu wanda zai sa kai ma ka ringa jin ka a samaniya duka ka ga abubuwa ne wanda ana yi amma dai a shari'a ta ce babu laifi kenan an to wannan su ne kawai aka halatta na ƙarya amma ƙarya zunzurutu kawai ana zaune lafiya ka fesa ƙarya wannan gaskiya siffa ce ta muna hukai nabi wa idza wa'ada akhlafa idan ya alƙawli sai saba kawai kai an same ka duk lokacin da zaka yi alƙawli to ba magana cika alƙawli wani ai wani bai cika alƙawli wani ya amshi ramtanka in ya ce rana kaza zai baka bai baka wani idan ya ce maka rana kaza zai kuyi kaza in lokacin ya sai ce maka ya mance ko ya ce maka wane ne kuma kawai da gangamu ne to in dai ba mantuwar da gaske ba ce in dai da gangamu ne kawai dai alƙawlin ne ake so a saba to wannan siffa ce ta munafikai a bari haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce daga ciki kuma ya ce wa idza utmina khana idan aka amince masa sai ya yaudara ka ba shi yarda ka ba shi amana to sai ya dare ka wannan siffa ce ta munafiki wanda kuma rishin amana wanda mafi yawa shine ka tutu cikin al'umma kaga rishin amana duk yana cikin abin da yake shi Aisha ya saba alƙawarin ya shahi ƙarya duka a ciki kawai kai baka da amana wata irin mu'amala za a yi da kai baka da amana daga ciki kuma wa iza khasama fajara idan ya hushi to sai fajirci kamar idan yana cikin rikici to zai aikata abin da ba a ma tunanin cewa ya kamata a ce mun ya aikata shi bai jin hakuri bai yahiya sai ya yi kokarin ya huce iyaka fajaza'u sayyi'atun mithlaha an baka dama a shari'a idan aka maka abu karama daidai gwargwadon yadda aka maka an baka dama amma babu zancen ka huce iyaka kuma shari'a ta ce in ka bari faman afa wa aslaha fa ajruhu Allah amma idan ka yayi aka sulhunta to kana da babban lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala amma ne faman yatada alaikum fadadu alal misli ma tada alaikum ta ake kai daidai wa daidai wala ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin kada ku ce iyaka da abinda aka maka Allah bayya san masu ce iyaka kenan kaga idan rikici ya gama kada wani kada kai abin da ya huce iyaka ya huce misali to wannan sifa ce ta muna hukunci to wannan guda hudun manzo sallallahu alaihi wasallam yace ayi kokari a bar shi idan kana yin daya shi ma ayi kokari ka bar shi ko ni za a yi kai kokari ka dinga tsaya akan gaskiya ka dinga cika amana ka dinga cika alƙawari ya kasance kuma kai mai yahiya ne mai afuwa ne kuma kada a same ka da yin ƙarya saboda manzo sallallahu alaihi wasallam tayi wanda aka same shi da ɗaya daga cikin irin wa'annan yi kokari ya bari kaga shawarar da manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya ba to kaga wannan mummuni ana samun shi da irin wa'annan halaye irin wannan kurakurai da ake yi amma ba su huta shi daga cikin musulunci ba ko yanzu idan mutum ya ƙarya ai baka ce ba kafiri ne idan mutum ya ci amana baka ce ba ya bar musulunci idan mutum ya ce ya bai kira suna ya yi alƙawari ya sa baka ce ba ya bar musulunci amma dai ne sufofi ne wanda manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce a bar su sufofi ne na munafiki haka nan kuma wa hadha an-nifaq yace fa hadha al-mu'min qad yasduru minhu an-nifaq al-amali wa huwa naqsun fi imani wannan kuma yana rage mishi imani shi kaga cikin al-qur'ani mai girma cikin suratul mudaththir Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa ma ja'alna ashaban nar illa mala'ikatan wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladheena kafaru liyastayqina alladheena utul kitaba wal mu'min wa yazdada alladheena amanu imana wa yazdada alladheena amanu imana kuma ya kara ma masu imani imani kenan kaga imani yana raguwa yana karuwa to duk abin da yake karuwa fa kenan akwai wai ya ragu kenan kaga me yake kara imani shine yin da'a shine bin Allah karawa wajen yin ibada me da hankali wajen yin abin da kake yi sama da nada da ba kai kiyamul layli yanzu sai kake yi da ba kai azumin nafila sai kake yi sai ka bambanta da lokacin da baka yi sai an samu ƙari a cikin imaninka da zuciyarka na ayyukan da ka samu ka ƙara wanda take yi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba abin da yake kusantar ba abin da Allah ya so kamar abin da ya fallanta mata kuma ba abin da yake kawo soyuwa ga Allah subhanahu wataala yace kamar yin nafila kenan kaga yin nafilo yana ƙara kusantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wataala kyautatawa da rubin zunubi da barin zunubai yana ƙara kusantar da kai zuwa ga Allah kuma yana ƙara maka imaninka matakai imani sai ƙaru to tabbas akwai waye rabu Allah subhanahu wataala ke cewa ya ayyuhal ladina amanu sai ce amin ya kunyo bai imani kuma ce kuma halle ku yi imani ka gani a cikin imanin nan ku ake so ne ku ƙara imani ina fata an gani to kenan wanda yake irin wannan halaye sai dai imanin shi ya ragu amma ba zai fitar ga musulunci ba sai malai ke cewa wa mustahiqqun lil wa'idi lakinnahu la yakhruju bidhalika min ad-din sai dai akwai azaba da za a mushi idan ya muke na aikata haka sai dai kuma hakan bai huta shi daga musulunci yace wa hadha an-nifaqu huwa ar-riya alladhi khafahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi yace kuma wannan munafincin daga cikin shi akwai riya wanda ita ce wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake jima al'ummar shi da sahabban shi a sahu na farko yake ji musu tsoron fadawa cikin ta wa sammahu ash-shirkul asghar kuma yasan ya mata suna shirkul asghar sai yake cewa qala inna aqwa ma akhafu alaykum ash-shirkul asghar manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa abinda nake ji muku tsoro yace shi ne shirka karama qalu wa ma shirkul asghar suka ce menene shirkul asghar sai yace ya rasulullah sai yace ar-riya'u yace riya yaqulu allah yawm al-qiyamah allah subhanahu wa ta'ala zai ce ranar tashin kiyama idza jazan nasa bi a'malihim idan aka sakanta ma mutane da ayyukansu sai a ce idhabu ila alladhina kuntum tura'una fi dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa'an sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma wanda suka yi riya riya shine ka ringa yin aubadan Allah ka tashi kai sallah mai kyau ba dan wani abu dan a ce kai mai sallah ka zo kai karatu dan a ce kai mai karatu ne kai sadaka dan a ce kai mai kyauta ne kai magana ta mai kyau dan a ce kai ka iya magana kai kaza dan dai kawai a yaba ka kai dai a yaba ka kuma alhali aikin da Allah ne amma sai kai dan wani ya yaba ka ya ji dadin abin da kai to wannan abin da kai yana nan a rubuce ka aikata sai an je kiyama sai Allah ya ce maka ka je wajen wannan wanda kai aikin saboda shi ka je ya biya ka ka gani zai yi biya yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi ranar da yawma yafirru almar'u ranar da mutum yake gudu min abihi idan ya ga baban shi gudu zai ni zai ce ta kaina niki kowa ta kace ki dan uwanka abokinka kowa ka gani gudu kowa ta kace ki kowa ta kace ki li kulli mar'in minhum yawma idhin sha'anun yughni kowa a wannan rana sha'anin gaban shi ya ishe shi tashin hankalin da yake gaban shi ya ishe shi yaya zai tsira yaya zai sha gadan-gadan ya ga azaba gadan-gadan ya ga runduna ta Allah ya ga abin da ake faɗan wannan ba fakariya ba ce gaskiya ce ga shi abin ya bayyana to a wannan rana wai za a ce maka ka je wanda kai a duniya nan saboda shi kai kaza wanda Allah yake ba da lada idan an yi sai a ce maka ka je wurin shi ba ka lada in kai suko ce kai kuma awa in ba ka lada nan ne kai da nin sallah ranar dan ka gani dama saboda ni kai kuma yanzu ka zo wurina ne in biya ka haɓa mala to tashi hankalin da yake wannan rana haka za a gaya ma masu aikata riya manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa a hadisi na Abu Huraira yake cewa mutane guda uku musulunci baya ci gaba he da waɗannan mutane amma waɗannan mutane za a ja fuskarsu a ƙasa a gidan mutarsu za a kawo mai kuɗi a tambaye shi Allah ya baka dukiya me ke da wannan dukiya ya Allah ka sani na gina masallaci na gina makaranta na yi sadaka na yi alheri na ciyar da marayu na ciyar da miskinai jihadi in za a ni nake ba da kuɗi in za a kai kaza ni nake biya ko ni ka faɗi na alheri kai sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kwarai ka kai amma kai dan a ce maka kai mai kyauta ne kai mai san aikin alkhairi ne kai mai san ci gaban addini ne an je an haƙi dan haka mala'ikai ku ja huska shi a ƙasa ku yi gidan mutar shi wanda ya tsaye wa gadan-gadan a rayuwa ba abin da yake in ba wannan ba kuma da kuɗi sai a kawo wanda yake da ƙarfi a tambaye shi Allah ya baka ƙarfi ya baka lafiya mai kai da wannan lafiya mai kai da wannan ƙarfi da Allah baka ya Allah ka sani duk jihadin da ake da mu ake muni a gaba kai ƙarshe ma a wajen jihadin na mutu duk abu da ake na addini da ƙarfi na a ciki sai a ce kwarai ku kai amma kai dan a ce kai mai kokari ne mai san ci gaba addini ne an je an haɗi dan haka a ja huska shi a gidan mutar shi sai a kama malami a ce akramaka Allah kai kuma Allah ya baka ilimi ya baka sani ni kai da shi ya Allah ka sani na je na sha wahala na koyi ilimi kuma na zo na sha wahala na karantar na yi kaza
duka wannan abu kayi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mun ji kayi kuma kayi ne da ma dan a ce kai ne karatu ne dan a ce ka iya karatu ka iya qira'a to an ji an wadi dan haka a jahus ka sha kasa a gidan mutunci ka duba wannan mutanen guda uku addini bai ci gaba da su amma yau gashi karshen su yanda ya kasance su ne a gidan wuta to wannan shine sakamakon yaliya duk abin da zaka yi in dai na Allah ne ka kudirce a zuciyarka cewa wannan wani Allah ne ba na kowa bane wannan ba Allah kadai yake sakanta ba kowa bai ke wanda zai ma wani abu wanda zai yabe ka ka tsaya dan lokaci dan kadan wata ran kaji ya zage ka in dai saboda shi kai dan adam wata ran ka saba kai wani kuskure ka ji magana mara daɗi kuma ka rasa yanarka ka ce wannan da nake kaza nake kaza saboda shi yau gashi ni ne zan abin zagi a wajen shi tabbas haka kana badawa dama saboda dan yayi ba kai wata rana ka hana gunguni zai zage ka kana sa kokarin ka haraka addinin kana yi sai ka ce dama kai dan wane ce kaza wata rana ya ka dan gajiya yanzu duk kokarin da nake bai gani dama kai saboda shi saboda Allah kai kana ta wahala kana ta karantarwa sai wata rana a samu wata matsala a wato ta magana a kanka yanzu duk abin da muke yi na karatu bai gani dama kai ne saboda shi to he mutun ya taka dan san sai ka tsaya ka ajje hankalinka ka tsara rayuwar ka tsara duniyar ka da lahira ka baki daya akwai aikin duniya akwai na lahira shi na lahira ne a bar shi na lahira shi zakai sallah aikin lahira ne wannan tabba tsaya ka ringa jiran wani abu a nan duniya na sakamakon wannan abin da kake na lahira jira shi a lahira alheri a baya ake jihwa shi a tsince shi a gaba aikin aikin wannan da ake yi na ibada a nan duniya ne ake yin sai a tsince sa ta a nan duniya nan ne wurin aikin lahira kuma can ne sabon sakamakon ba a nan duniya ke samun sakamakon ba kullum ka sa a ranka cewa wannan abin kana so Allah ya alfahari da shi to kai ba dan shi ba sai Allah zai alfahari da kai dalilin wannan aiki da kai ka sa a ranka cewa kana so wannan aiki a kai shi gaban Ubangiji to ta yaya za a kai shi gaban Ubangiji alhali kai ba saboda shi ba ka sa a ranka cewa kana so ka game da manzala sallallahu alaihi wasallam a matsayin ka na bayin shi na mabiyin shi to kai abin da ba irin nashi ba kuma ba irin karantarwar shi ba kuma ba saboda Allah ba to ta yaya za a kai shi gaban manzala sallallahu alaihi wasallam ta yaya za ka game da shi kenan dan haka duk abin da zaka ga ajiye hankalinka wannan ita tana nan manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da ke ji mana tsoro kenan kenan tana yawo a kodin shi wani lokaci zaka yunkura kai wani abin sai shedan ya zo ya maka tsiye maka tutu ya ce i wannan abin da ai baka nuna masa kai ne ba da a ce mai bada ne i karatun a ce kai mai karatu tashi kai kokarin a ce kai mai kokari shedan zai zo ringa raya maka wannan abin to yi kokari ka kore shi shi yasa a sallah ma in yazo maka zai maka wasuwasi aka baka dama ka dan karkata bangaren hagun kai a uziya ka toha ka ci gaban sallah saboda shi kullum mine ne inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa shi dan adawa kani kuma kullum kokari yake dirbiya ka inna ma yad'u hizuhu liyakunu min ashabis sarir shi kullum so yake kasance ku zama ɗan wuta tare wuri guda shi fada yake so ku yi a gidan wuta ku zama tare ku ringa albuwa a ciki shi bai so a bar shi kadai kuma ya alƙawli ya ce la ugu yannahum ajma'i ya ce duka yana badda su sai ce illa ibadaka minhumul mukhlasi sai ce sai bayan ka wanda bisani bisariya su ne wanda suke ikhlasi wajen ayyukansu shine Allah yake cewa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din wa nafa'a masu ikhlasi wajen ayyukansu ikhlasi wajen aiki wahala gare shi aiki ba mu abu mai wahala a cikin ayyuka na addini kamar ikhlasi ya kasance ka tsaya kayin daka wannan abin saboda Allah kuma dan lokaci ne dan kaman in mun tuna ne a lokacin da shedan yaje su rude ka akan cewa kai abin nan dan ai ba san ko nawa in mun tuna ne i kokari ka ci jarabawa in mun tunan wannan ka huce shikenan aikin kai na nan a rubuce kai fata kuma Allah baka ladan kayanka sai malam yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala ukhbirukum bima huwa akhfu alaikum indi min almasjid dajjal bazan ba ku labarin abin da nake ji muku tsoro saboda masihid dajjal ba yanzu idan kana ka ji labarin cewa dajjal in yazo zai rikita duniya zai samu mabiya zai bata ma addinin ka kana jin tsoron shi kana ta addu'a Allah ya kiyaye ka da shi, to akwai tashin hankalin da ya hito jar ita ce ne. Yace qalu bala, suka ce kware ku ya Rasulullah, muna so mu labari. Yace ash-shirkul khafi, sai shirka boyayya ita ce ne. Yaquma ar-rajul fa yusalli fa yuzayyin salatahu lima yara min nazar rajulin ilayhi, mutum zai tashi yayi sallah sai gyara sallar shi ya gita tsaf, yayi rukuni mai kyau, sujada mai kyau, kira'a mai kyau, ba dan wani abu dan saboda wani da yake wurin yayi ba shi ce ya yi sallah. To kaga manzon sallallahu alaihi wasallam misalin ma ibada akan babbar ibada ita ce sallah. Yake cewa idza salla inda an-nas yuzayyin salatahu wa in salla fi baiti aw mahallin khafi fa innahu yanqur as-salat. Daga inda zaka auna kanka da kanka akan sallar ka ya take, yanzu a lokacin zaka tashi kai sallah ko nafila, idan ya kasance ana kallon kai ga tsaka kai sallah mai kyau, kai nafila mai kyau, raka ta biyu mai kyau, amma a gida ne zaka yi nafila shaf shaf ko ka buga da kata cika, to dama ashe ta masallacin dan a gani take ta, ashe ta gidan wannan ita ce hakikanin yanda kake. Ta bayyana ko bata bayyana ba? Ta bayyana a gaban mutane kaya mai kyau, amma a gida cikin duhu sai ka bubbuga ka tashi kai sallama, ko kuma sallah ta kama ta farin da a gida da yake ba masallaci bane ka bubbuga da shaushaf kai ka kare, ruku'i ba mai kyau, sujada ba mai kyau, kawai ka bubbuga ka tashi. To kaga wannan alama ce ta me, in abu yana jama'a ne kai mai kyau, in abu ne kuma kai mara kyau, to wannan ka gani alama ce ta ita wannan shirka da ake faɗa shirkul khafi. Kenan sai malai yake cewa gurguje, yace qauluhu wan nifaq an yuzhira al-islam bil lisan wa yukhfi al-kufra bid damir, sai yace muna hunci shine mutun ya bayyana musulunci a halshi amma ya koye kafirci a cikin zuciya. Mu koma cikin suratul baqara. Allah subhanahu wataala farkon surai sai aka ba mu labarin wasu mutane masu halaye kala uku. Allah ke cewa alif lam mim, zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun, yace ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kaga daga nan an baka labarin suwa mummunai a zahiri da baɗini, a zahiri da baɗini, mummuni ne shi a koyi, mummuni ne shi a bayyane, shi ne alladina yu'minuna bil ghaibi, wanda suke imani da gaibu, saboda shi imani da gaibu shi ne hakikanin imani. Da aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, da aka ce ya bada labarin menene imani, malaika Jibril zai tambaye shi, sai ya ce an tu'mina billahi, kaga wannan imani da Allah a zuciyarki, wa malaikatihi a zuciyarki, wa kutubihi a zuciyarki, wa rusulihi a zuciyarki, wa yawmul akhir a zuciyarki, wa tu'minu bil qadari khairihi wa sharri, imani da kaddara ta alkhairi ko ta sharri, duka abin wanda yake da alaka da zuciya a boye ne yake, ba a bayyana ba yake. Imanin ka da Allah ba zai ka haƙi bane zan mu san ka imani da Allah, kawai abin da yake a ran Allah da kake da kai imani da shi ya sani kai ko ba kai ba, kai wanda malaika ya sani ko ba kai ba, take ne ka bayyana wa mutane a yili kai, amma zuciya ka ba kai ba. To idan aka same ka da wannan kai imani da gaibu, allazi yu'minu bil ghaibi wa yuqimuna salata, kaga ita kuma sallah abu ne wanda ake ayyuri. Kenan kaga akwai abu guda biyu, na boye da na hili, na gaibu da kuma sallah wanda ake ayyuri. Wai ma razaqnahum yunfiqun, ko masu bayarwa ne abin da aka ba su arziki. Wallazi yu'minu bima unzila ilayka wa unzila min qablika bil akhirati ulaika ala hudan min rabbihim, kaga wannan sune mummunai zahiran wa batinan. Sai aka ci gaba, sai aka kama na wasu wanda su kuma kawai kafirai ne sirfan, innal ladina kafaru sawa'un alayhim a anzartahum am lam tundirhum la yu'minun, su wanda suka kafirce yace daidai yake ka musu wa'azi baka musu wa'azi ba imani za su, wannan kafirai ne mi a hili, an gane ka hurci zahiran wa batinan. Sai ce khatamallahu ala qulubihim, Allah ya rufe zuciyarsu, wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lakum adhabun azim, kaga wannan an baka labarin suwa ka hure tsansa. Yanzu kuma sai aka zo za a baka labarin wani kala daban, sai kuma ya ce wa minan nasi, daga cikin mutane, man yaqulu amanna billah, za su rinka cewa mun imani da Allah wa bil yawmil akhir, da ranar lafira, yace amma wa ma hum bi mu'minin, amma ba mu ne bane ba. kaga ta yi wa minan nasi man yaqulu daga cikin mutane wanda zai ce dabi da halshen shi da bakin shi amanna mun yi imani da Allah mun yi imani da ranar lahira amma sai Allah ya ce wa hum bi mu'minin wannan ba mu'mine bane ba yukhadi'una Allah suna ha'inta Allah ne walladina amanu zan suka imani sai ce amma ba sani ba wa ma yakhda'una illa anfusuhum wa ma yashurud abu sani ba kan suke cuta amma ba sani ba kaga wannan labarin su waye waɗanda suke wannan hali sai Allah ce fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada an ce su cuta ke da kai sai Allah ya ƙara cuta a ciki walahum azabun alimun bima kanu yaksubun suna da azaba mai radadi da saboda abin da suke karetawa haka halinsu wa idza qila lahum aminu ko wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi kada ku lalata a zaman kasa qalu inna ma nahnu muslimin sai mu kokarin daidaita ne muke yace ala innahum humul mufsiduna ala saurara wannan wasu ne lalataccen walakin la yashkurun amma basani ba yace wa idza qila lahum daga cikin siffofinsu aminu kama amana nasu qalu ku imani kaman da mutane suke imani yace qalu anu'minu kama amana sufa mu zamu imani kaman inda mahaukata suke imani su wai mahaukatan wai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka akai da julas da shi da yaran shi azaki yakin tabuka yaron shi yace me kowa na kai taimako ba kai zaka ba ya kai baba tunda shi agola ne ga julas irin wanda ake arman mahaifansa ne a zo da su gida tun yana jariri har ya girma a gida sai shi ne baban shi haka tunda shi ya riki ce baba ba kai ba taimakon ka kai wajen yaki ya ce to kai yanzu sai yake ce ma yaron in har na yi imani da abin da annabi muhammad yake wadi ya ce aisha kima shi na amfani ce to dan ma baba ba kai imani ba ashe kana cikin munafukan da ake hoji mu sani ba yace ai wannan labarin yana ga ma annabi bin barin annabi da cewa kana bin shi da wannan zuci yace kai ka je ka hoji mana kawai ne zo isko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah duk duniya ba wanda nake so kamar wannan mutumin bayan Allah da manzon shi yace amma ya wata magana da bannan ya koyi maka ita saboda imani na da Allah ya fi karin soyayya da nake mishi yace wannan mutumin ya faɗa magana kaza kaza siffa ce ta munafukai aka kira julas yanzu julas kai ka hoda haka sai ce ni izan faɗi wannan magana shedi ne ke mun sai abukan shi na mana wace suke cewa kai wannan yaron baka da kumiya mutumin da ya dauki dawaniyar ka yema kaza yema kaza abin da ka saka ta mishi kenan aka rire yaro yaro fice da kuka bai da mahuta karami ne manya sun ce bukariya ce yayi baban shi wani an rike shi da fada kawai shikenan sai shi rike ni kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai fara alamu wahayi yana sauka mishi Allah na saukar da wahayi ya sheda da sheda cewa lalle ya faɗi wannan magana Allah ya sauko da aya da cewa yahlifuna billahi ma qalu suna rantsuwa da Allah ba su waki ba Allah subhanahu wataala ke cewa walaqad qalu kalimatul kufri yace hakika sun mu wannan kalma ta kafurci wa kafaru ba da islamiyin sun kafurci bayan sun musulunta wa hammu bima lam yanalu wa ma nakamu illa an agnahum Allah wa rasuluhu min fadlihi anan julas sai ranga karkarwa yace lalle yanzu ya tabbatar annabi Muhammad shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dan haka yau nayi imani na gaskiya yace bai taba san wannan yaron ba sai a wannan lokaci saboda ya ceto shi daga cikin mutane ya kashi gidan ya kashi cikin mutanen kirki sunan mummune to haka suka ringa mai irin wannan dodori da mutane ga sanan suna tare da su amma kuma ba mummune bane ba na gaskiya wa idza laqul ladina amanu qalu amanna idan sun gamu da masu imani sai kai mu muna tare da ku mun yi imani ba wa idza khalu ila shayatinihim idan sun je wajen mutanen su wanda suke munawuncin tare qalu inna ma'akum ai muna tare da ku inna ma nahnu mustahsibun dama mun izgidi ne muke musu kawai haka nan mun dan bisu ne a haka nan amma da gaske mu mun yi imani ba to wannan su ne ake magana akan munafukan na gaskiya yace ula Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun yace ulaika alladhina tarawu ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin yace masaluhum kamathali alladhi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaba Allah bi nurihim wa tarakahum fi zulumatin la yusirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un abinda muka wada dai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh